Ki wonna waka waka ne na su Alhaji da suka yi zuwa maka sun dawo Alhaji Allah kenan kuma za mu kawo musu kudura muna kawo musu kuma babban godiya cikin wakan ga ya Alhaji Alhaji Sanusi dan tata Alhaji Allah Alhaji Aminu Kano Allah kara ma nasara Alhaji Allah Alhaji Mamuda dan tata Alhaji Allah Allah kara ma imani Alhaji dan Asabe Kano Alhaji Allah muna godiya Alhaji Umaru Kwagwada Alhaji Allah Muna babban godiya kunka Alhaji Sabo Kano Alhaji Allah Allah kara ma inuwa Allah kara maku inuwa Alhaji ya Alhaji Alhaji Allah Alhaji Allah sun taru Alhaji Allah godiya Alhaji Allah gaisuwa Alhaji Sanusi dan tata Allah ya karama girma Alhaji Aminu Kano Allah shi karama nasara Mamuda dan tata Allah shi karama inuwa Alhaji dan Asabe Kano Alhaji Allah godiya Alhaji Umaru Kwagwada Alhaji Allah godiya Alhaji Sabo Muna godiya Wato Alhaji Allah sun koro Alhaji Allah sun karo Alhaji Allah sun karo Alhaji Allah ya gode ma Alhaji Allah ya karama ku ido Alhaji Mustafa dan tata Alhaji Muna godiya Alhaji BA Transport Allah ya karama nasara Wai wai ya Alhaji godiya Wai 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 ya Alhaji gaisuwa Rawa masu gari,
shiga babala.
Talaka baya wannan rawa. shikara ma inuwa Alhaji Sabo Kano Alhaji Muna Godiya Alhaji Umaru Gwagwada Alhaji Muna Gesuwa Alhaji Dan Asabe Kano Alhaji Muna Gesuwa Mona Bodia, who go there, Alhaji Namu, Alhaji Allah Sano Day, Alhaji Allah Sano Day, Alhaji Allah Bodia,
Bodia, Yeah,
Allah ya kara maku nasara. Allah ya kara.